audin bai bi da gaba. Radio station sun da aka kulle cikin garin Bako yana ya kaka mu da matsala sosai. Mun shiga kefin karfe 6 radio sun suna taimakon mu. Da sai muke ji har lokacin kwanan mu ya kai mai kwana. To yanzu kuma an kama abin an kulle ba da wani dalili ba.
Imrana Madaha rufe tashoshin radio da aka yi a nan garin Bako bai mana dadi ba saboda a wannan kafofi muke samun sauraron gidajen radio daban-daban.
Wannan ne tsokacin da wasu al'umman yankin Bako na jihar Maso gabashin kasar Ghana suka gabatar yo bayan gwamnati ta matakin rufe gidajen rediyo guda 4 a yankin da suka hada da Goma FM da Boko FM da Source FM tare da Zahara FM bisa gudunmuwar da suke bayarwa wajen hassautar rikicin kabilanci da yakicinewa a yankin. A wani jawabin da Director Sashen Kula da Harkokin Kamfanoni a Hukumar Sadarwa ta Ƙasa Inana Dufe Bidu ta gabatar ta ce Hukumar Tsaro ta Ƙasa bayan bincike mai zurfin gaske da ta aiwatar ta tabbatar da cewa waɗannan gidajen radio suna ba da gudunmuwa wajen kawo rashin zaman lafiya a yankin Bako a don haka ta dau wannan mataki wanda daman ita ce doka ya ba ta damar ladabtar da masu yada labarai har in suka aikata ba daidai ba. Muna aiki tare da Hukumar Tsaro ta Ƙasa ne domin ganin an samu zaman lafiya a yankin. An yi hasarar rayuka masu yawa da dukiyoyi kazalika dubban jama'ar yankin ne suka yi kaura daga Bako zuwa kudancin kasar domin neman mafaka. To sai dai gidajen radio sun nuna rashin jin dadin su bisa wannan mataki. Nuruddin Guma shine daraktan gidan radio ta Guma FM ya ce
kafin yan NCS su ba su zo su ce za su kulle FM station ya kamata su write takarda su ba radio station su gwada musu kama muna so mu kulle stationin ku na so mun ba ku wata guda ku yi shiri amma ga abinda yasa muke so mu kulle stationin ku don sai in kuna da response na za ku ba mu response sai mu duba wannan duka ba yi ba wanda ya kira mu ba wanda ya ba mu takarda yace suna sirin su kulle FM station muna zamani mun ga sun dawo da sojoji shikenan an zo an hulga muna letter the next thing ana kulle muna station ana dokan transmitter sun.
Shin rufe gidajen radio zai iya ba da gudunmuwa wajen shawo kan wannan matsala kamar yadda hukumar NCA din ta nuna? Na tuntubi mai sharhi kan harkan tsaro ta ƙasa Umar Sanda Ahmad inda yake cewa
inda kuma tana lura kamar waɗannan abinda suke sa cikin kunnin mutane zai asasa wani fitina. Akwai hanya a hana a kare domin daga Rwanda a yayin da radio station sun kai amfani da waɗansu zantutuka da waɗansu kalmomi ya kare wura har an kai fadan kabilan wannan abin zai iya ya faru.
To sai dai ta ɓangaren ƙarfafa demokuraɗiyya kuwa shin za a iya cewa matakin rufe gidajen radio ya saba wa tsarin? Sharif Abdulsalam mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a ƙasar ya ce ai demokuraɗiyya baya hura wutan rikici.
In yau abin da suke yin nan wanda ke babban abu ne yana kashi zaman lafiya yana kawo farace-farace a mutanen Bako to dole ne ya kamata a sallame wannan tasha a kulle ta don a kawo zaman lafiya. Mun ga kuma cikin demokuraɗiyya ma an yarda domin demokuraɗiyyan ta yi wannan doka Electronic Communication Act a 775 wanda yake ana yi su shi ne ana daidaita ayyukan 'yan tashar rediyo duka baki daya.
Sai dai kafin rufe waɗannan gidajen rediyo guda 4 majalisar wazar da zaman lafiya ta ƙasa ta buƙaci da gwamnati ta rufe 2 daga cikin gidajen rediyo 4 da aka rufe wato Bako FM da Source FM bisa gudunmuwar da tace suke bayarwa wajen hassautar rikicin kabilanci a yankin Abara. Gwamnatin Ghana ta sha rufe gidajen rediyo saboda rashin sabunta lasisi amma ba saboda matsalan tsaron ƙasa ba kamar matakin da ta ɗauka kan waɗannan gidajen rediyo 4 da ke yankin Bako. Tunda dai gidajen rediyo sun miƙa takardun buƙatun su gun gwamnati domin ganin an samu nasarar watsa shirye-shirye da ake buƙata maimakon rufe gidajen rediyo. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kuma Ghana.